Baba.
Eating
a budu.
Looking for a bandit.
Yeah. Make a yawo, ya jikarang. Make a yawo, make a yawo, ya jikarang. In the morning, we got me to Gwandaji Karayin. Take a yawo, take a yawo, take a karayin. Take a yawo, 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 take a
Maggie.